Rahman Rahim.
An karɓa hadisi daga Jabir dan Abdullahi yadda Allah ta tabbata a gare su shi sahabi ne mahaifinsa sahabi ne ya rusu a yakin Uhud.
Annabi
sallallahu alaihi wasallam ya fito shekarar da aka yi budin Makka a cikin watan Ramadana. Annabi alaihi salatu wasallam a tafiyarsa daga Madina zuwa Makka yana azumi har sai da ya zo wani guri da ake kiransa Qura al-Gamimi. Mutane kuma sun yi azumi saboda ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira a kawo ruwa sai da ya daga ruwan don kowa ya gani har sai da mutane suka yi duba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa gidauniyar ruwa ga al'asar ta yi me zai yi da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan ruwa. Bayan nan aka zo aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam shashin mutane haƙiƙa suna yin azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan masu sako ne wa'annan masu sako ne. Annabi alaihi salatu wasallam yana tafiya wani ya zo ga masa ya rasulullahi mutane fa suna tafiya ga shi suna azumi kuma suna sauraron me zaka ya rasulullahi su saboda haka azumin nan yana wahalar da jama'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda azizun alaihi ma'anitum annabi mai tausayin al'ummarsa ne yasa aka kawo ruwa sai da ya daga kowa ya kalli ƙwaryarsa sannan ya kurkuruwa saboda haka kuma kowa ya ga annabi ya aje azumi sai ya kama sauke azuminsa. Amma duk da haka wa'in suna ganin su sun kai la'asar ƴan taurin kai za su ƙarasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ai ga wa'in su ba su aje azumi manzon Allah ya ce a'a wa'annan masu laifi ne masu laifi ne. Me laifin shine rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ce ga yanda manzon Allah ya jagora to ai magana ta kare idza sara khairul khalqi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu wa fi lafazin aw lafazin faqila lahu aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wayansu mutane fa azumi yana tsananta a gare su ga suna tafi a cikin wannan aikin haji tare da kai suna fama amma ba za su iya aje azumi ba dan sun ga baka aje ba kadai suna sauraron me zaka yi ya rasulullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ka gidauniya ta ruwa bayan sallar asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa. Muslim ya rawaito wannan hadisin kalmomi wanda suke daidai a cikin wannan hadisi magana da aka yi akan amal fatahi abinda ake nufi da shi fatahu makkata al mukarrama makka wadda take abin girmamawa.
Wadalika fi ramadana
shi ko fitowar makkata ya afku ne a cikin watan azumin ramadana a shekara ta 8 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
qura'u
qura'ul gamim da aka fada qura'u da ramma kafi da fathar ra mara dugu sannan alifi wanda yake da aini a gaban sa mara dugu
qura'u kulli shay'in tarfu
abinda yake nufi qura'u shine gefen kowane abu
qura'u ma sala mustaqila min anfi jabal
abinda yake kwararowa daga abinda yake mai tsayi daga hancin dutse daga gefen dutse
al-gamim
da aka ce qura'ul gamim da fata gam baki wanda yake mai dugo da kasaran mimi da ya wanda take daurariya wanda karshen sa mimi ne qura'ul gamim wani kwari ne a cikin makka akan hanyar makka izuwa hanyar madina a ba haskakawa
wa
60 yana da tazara daga makka da kilomita 64 a yanzu an san shi nan ga mahabuta bangaren barqa'ul gaimi wani kwari ne inda kwarin da ake cewa wadi usfana yana tikewa wajen da yake bangaren sa daga wajen kogija a bangaren wato a hagu da yamma da jidda
ula'ikal usatu
da annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ne ya ce ula'ikal usatu jamu asin shi ne mai sabawa ga lamarin da aka yi umarni gare shi wanda ya fita daga biyayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wanda suka saba da koyarwarsa masu sako domin sun tsanantawa kansu abinda yake mai tsanani ba su karɓi rangwamen da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙadahun da aka faɗa da fataha guda biyu kan mai ruwa da dal ƙadahu shine ƙwarya yushrun fil ma da ake shan ruwa a cikin sa da makamancin sa ulaikal usatu da manzon Allah da mai maitata takidi ne dan tsawatarwa daga sabawar hukuncin da suka yi a cikin sa ya isa mutaka a cikin bayani wato bayyanawa da ya daga ƙwaryan nan har sai da mutane suka gan shi dan kowa i gani shi yasa ma ba a boye aka yi ba a fili kuma aka daga ƙwaryar kowa i gani babban manufa dan su yi gaggawa izuwa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rubo da rangwame da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an karɓo daga Hamzatul Aslami Allah ya dire shi cewa shi ya ce ya ma'aikin Allah ni ina samun ƙarfi a gare ni a cikin yin azumi ko da yaushe azumi ba ya ban wahala fi safari haka ma a cikin halin tafiya yalla akwai laifi a gare ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a in kana matafiyi ka ajiye azumi rangwami ne na ubangiji wanda ya rubuta rangwamin ubangiji subhanahu wataala ya kyautata wanda ko yake so zai azumin babu laifi a gare shi dan ya yi azumin Allah ma ya faɗa wa anta sumu khairul lakum muslim ya rawaito hadisin asalin hadisin ya zo a cikin buhari da muslim daga hadisin aisha cewa hamzata dan amrin ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomi ɗaiɗaiku da suka zo a cikin wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ajiye azumin rangwami ne hiya din lamiri ne da yake koyawa izuwa ga tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam
anta bi itibar al khabari
eh dangane da wato anta bi itibar al khabari dangane da labarin
arsatu lugatu tashil
ita rangwamin a lugga ma'anar lugga in aka ce arhusatu a cikin lugga shine at tashil fil amr wa taysir sauƙaƙawa a cikin lamari da kuma sassautawa wasla a wajen malamai idan suka ce arhusatu abinda ya zo saɓanin dalili na shari'a saboda wani dalili wanda ya bujuro wanda ake rinjayar da shi wanda yin azumi dalili ne na shari'a ya tabbatar da shi sannan kuma shan azumin da sabon tafiya wani dalili ne na shari'a ya bujuro ya sa aka ce an yi rangwami da haka hukumuna in tagayyara ila suhulati a rubusatun hukuncin shari'a idan ya koma izuwa sassauci shine malaman usul fiqh suke cewa an sami wato ruhusa ruhusa kishir azima ce duk umarnin da aka ce lallai ayi shine azima umarnin da an ce ayi lallai amma aka ba da dama ga wani wanda wani uzuri ya bujuro masa sai a ce an samu ruhusa wallahu alam allahumma salli ala sayyidina muhammadin لا سبحانه وتعالى الهادي المستقيم على آله حق كريم جدارك العظيم سبحانه وتعالى